Ashirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Fatiha Abubakar wacce aka fi sani da Sena Aurizongo ko Fatishu Uma sabuwar jaruma a Kannywood Industry ta kuma ba mu labarin yadda aka yi ta fara film da irin nasarorin da ta samu.
Ya aka yi ake ce miki Sena Aurizongo?
Eh to sakamakon wani film da na yi ni da jarumi Adam Izongo film ɗina kenan na farko Sena Aurizongo.
Kamar shekaru nawa kenan kina wannan harka ta film?
Eh to yanzu kimani ina cikin shekara na hudu kenan.
Da fara?
Da fara film ba.
Kuma kin yi kamar fina-finai nawa?
Eh to gaskiya na yi film akalla zai kai kamar irin 25.
A cikin shekara hudu?
Insha Allah.
25? Kin yi da yawa haka kike da sa'a kika shigo industry din. Eh?
Haka ne.
To me ja hankalin ki har kika fara?
Eh to gaskiya ni ma'abociya kallon film ne gaskiya. To akwai haka muna da wani waje haka inda ake sai da abinci. To akwai wani ana ce mai Alasan location. Sai zo irin zai nima renting din wajen shi ke nima mai in film dai haka waje. So da ya gani ni ma na je wajen na zo wucewa ne sai na ce bari in biya shagon yar uwan mu ne. Sai ta yi ya kamata ke ma ki fara film ai shi so sai ya gaya min dai ga sana'ar shi. Shi kenan dai tafiya mahaifiyata suka fara magana ya haɗa da san danja. To daga ƙarshe dai kin san kallon da ake ba ma ƴan film ai ƴan film kaza kaza kaza. To sai kawu na yace shi bai yadda ba. To daga baya da yazo ya fahimci abin ai sana'a ce ba wani abu bane ya fi zaman banza mace ta zauna ka ganta da kuɗi ba ka san daga inda ta samu kuma ba sana'a take ba. Sai ce in je in yi Allah ya min albarka.
Shikenan sai kika fara?
Shikenan na fara film.
To kawo yanzu wani film kika yi da kika yi fice shine kika ce Sena Aurizongo?
Eh film ɗina na fara.
Bayan shi kuma ko wani film ne kamar zaki iya cewa bakan danniyar ki film ɗin da kike so?
Eh to gaskiya shine bakan danniya na Sena Aurizongo amma mutane sun fi sani na da Fatishu Uma kuma sai kuma da Basma yazo ya fito sai fara.
To ma shi umanci kika a wancan Fatishu Uma?
Eh kuma sunan film ɗin ne shi Uma.
Ina batun award na samu labarin kin tsasa samu award ko?
Eh gaskiya na samu.
A wani film ne?
A film ɗin Basma na Ama Award Best Supporting Actress sai MTN Award da suka yi a Abuja. Shi ban samu zuwa ba gaskiya ina aiki. Ban ma san ni zan ci ba kai sai aka kira ni aka ce ni na ci.
Kina aikin shooting film?
Eh.
A wannan sana'ar ta film shin kin gamsu da sana'ar da kike kin gamsu kin abin da kike kina isar da sako ga al'umma?
Sosai na gamsu. Eh to gaskiya wa'azi ne. Ka kin ga ni da ban fara ba farko idan ina kallon wa'ansu abubuwa a cikin film ina dan karuwa da wani abubuwa. Kin ga yanzu misali a ce miki kamar film din Hassan din nan, wani Hassan wanda bai yin sallah din nan. To zaki ga mutane da yara ma hakuka suke yi. To irin wa'ina abubuwa to kin ga ai fadakarwa ne to shi ana kwatanta shi shi ma a Hausa film. Shi yasa na ji na gamsaye na ba da karfin gwiwa domin in rike a sana'a ta hannu bibi shi yasa zaki ga ina abu kamar da gaske.
To ina batun kalubale.
Eh to kullum muna fuskantar kalubale ai da man duk wanda za a ce miki dan kwalla mawaki dan siyasa dan film sai dai ya hakuri zaka samu masoya zaka samu makiya amma abinda nake so idan za a kawo irin ko maganganu akai yanda mu muke fadakarwa yanda mu muke fadakarwa a film ba ta waye zagi ba yanda mutum zai fahimta ya natsi ya kalla to mu ma haka muke so idan za a dinga kawo mana shawarwari a kin tuka rashin kunya a film kin tuka waye ba haka ba sai ka bi ta yanda mutum zai bi ya gane manufarka.
Me burin ki a dan kankanin lokaci me ki ina kike son ki kanki nan ba da jima'a ba?
Gaskiya buri na shine in yi aure in rike ƴaƴa na.
In kika aure zaki hana harkar film kenan?
Eh mana ai aure ya wuce komai.
Yanzu kina samun miji kika aure sana'a kin aji sana'a?
Insha Allah.
To yanzu nake kin ce film sana'a ce?
Film sana'a ce.
To me yasa idan kika aure ba ki cigaba ba?
Eh to gaskiya ba zai yi ba ta yi shi mijin da zan aure zai ce in zan aure ki zaki daina.
To idan ya amince in ya aure ki zaki cigaba kuma fa?
A gaskiya ba zan ci gaba ba.
Ki a ra'ayinki ba kiya son ci gaba?
Eh gaskiya.
Saboda wani dalili?
Wanda dai tunda dai an dan yi kuma fa lillahi alhamdu an dan sanka to sai kuma ka zauna ka runguma wannan addininka ka rike ƴaƴanka.
To gashi wannan ka ta fara dandalin shirye fina-finai da gwamnatin tarayya ta ce za ta yi ta zo ta so ki. Me ra'ayinki?
Gaskiya to dai ban ji daɗi ba. Da a ce an yi shi babban ci gaba ne gaskiya. Ya kamata a ce mu ma mun dagu mun zama wa'ansu abu ba wai kullum mu dinga ci baya ba gaskiya. Gaskiya ban ji daɗi ba amma dai to dai ban san manufansu ba su da suka soke abu. Ku namu ne ke ba da mu gaskiya. Idan yanzu misali an yi shi kowa ne zai karu kafin mu mu karu din mutane za su fara karuwa da shi. Kuma amfanin ƙasa ce. yanga yanzu kamar indie ai shine kamar azikin kasan su film din
a fannin mu na tsegumi kuwa Hazikar Jaruma Zainab Abdullahi wacce aka fi sani da Zainab Indomi bayan daukar watanni barkatai bayan daukan watanni da dama ba a ji duriyar ta ba a cikin harkar fina-finai fitaccen Jaruma a jiya talata ta fara aikin wani babban shiri da aka yi wa lakabi da jinsi na kamfanin MIS Production da ke garin Jos a jihar Plateau Jaruma dai a yanzu haka na can garin Jos fagen daukar film din wanda ubangidanta Ali Nuhu ya shirya kuma fitaccen director nan da ya fito daga garin Jos Yusuf Khalid ke bada umarni Baraka Bashir murya Amerika daga Kano a Nigeria